sauran VOA. Yau za mu fara kawo muku kashi na biyu a hira da wasu gwamnonin Arewa maso yamma da suka kai ziyara ofishin sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC kwanakin baya. Yanzu zan miƙa ku ga Murtala Faruk Sanyinna wanda zai jagoranci shirin. Murtala, bismillah.
Daga cikin manyan matsalolin da arewacin Najeriya ke fama da su, taɓarɓarewar ilimi da rashin aikin yi na kan gaba gaba. Shin me gwamnonin jihohin yankin suke yi domin shawo kan waɗannan matsalolin? Yanzu haka muna tare da gwamnoni uku zuwa hudu daga yankin domin samun amsoshin waɗannan tambayoyin. Daga cikinsu akwai gwamna Umar Namadi na jihar Jigawa, wanda kafin wannan mukamin mataimakin gwamna ne a gwamnatin da ta gabata. Haka kuma muna tare da Muhammad Nasir Idris na jihar Kebbi, wanda shi kuma kafin zama gwamna dan gwagwarmaya ne a ɓangaren ilimi. Sai kuma mataimakin gwamnan jihar Sokoto, Injiniya Idris Muhammad Gobir, wanda tsohon hadimi ne na musamman ga ministan harkokin 'yan sanda a Najeriya. Haka kuma muna tare da gwamnan jihar Niger, Muhammad Umar Bago, wanda shi kuma tsohon dan majalisa ne a majalisar dokoki ta tarayya. To bayan waɗannan muna kuma tare da mutane wato musamman 'yan Najeriya mazauna nan a Amurka, waɗanda su kuma za su gabatar da tambayoyi ga bakinmu. Dukan ku muna yi muku barka da shigowa a cikin wannan zauren. To idan na fara da gwamnan jihar Jigawa, na san da cewa ilimi na ɗaya daga cikin abubuwan da daman ku kuka yi yakin neman zaɓe a lokacin. To sai dai ana ganin yadda ilimi yake, ko kuma ana ganin cewa kusan shekara takwas yanzu jihar Jigawa ba ɗauki sababbin malamai ba, tare da wasu matsalolin da ake ganin ɓangaren ilimi yana fuskanta. Anya, da gaske ake za a cika waɗannan alƙawura da aka yi wa jama'a a lokacin yakin neman zaɓe?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. To gaskiya ne, ilimi yana ɗaya daga cikin ƙudurorinmu guda 12 da muka yi yakin neman zaɓe da su a jihar Jigawa. Kuma alhamdulillahi, abu na farko da muka fara yi da muka shigo shi ne ita kanta ma'aikatar ilimin, muka duba ta kuma ga yadda take da girmanta, sannan muka tabbatar cewa idan dai ana so aikin ne ya tafi daidai, to ya kamata a rage burokrasi a cikin harkar aiki. Saboda haka muka raba ma'aikatar ta zama kashi biyu, muka yi makarantar kula da ilimi mai zurfi da kuma ilimin matakin farko, wato basic education da higher education. Kowace aka yi mata kwamishina na daban, sannan wannan ya ba da damar cewa za a samu kula ta musamman a kowane ɓangare. So wannan shi ne abu na farko da muka fara. Abu na biyu, tunda mun yarda cewa ilimin nan shi ne garkuwa, da muka zo kasafin kuɗi na jiha na farko, kashi ya harkar ilimi ita muka ba kusan kashi 32 bisa ɗari na kasafin kuɗin jihar Jigawa na shekara ta 2024. Wannan gaskiya ya ba mu damar mu yi abubuwa da yawa. Magana da ka zo, sannan muka zo ɗauka malamai. Of course malamai a harkar ilimi, musamman wato duk idan aka ce maka za ka iya wadata kowace makaranta da malamin da iya malaman da suke bukata, abu ne wanda ba za ka yi cikin sauki ba. Saboda haka abin da muka ga ya dace shi ne mu ɗauki census na ina makarantun su ga baki ɗaya. So yanzu dai muna da complete census na malamanmu a kowace makaranta da suke da jihar Jigawa. Mun san yawan malamin, mun san makaranta malami nawa ne, mun san guda nawa ne, wani malami ne yake koyar da wani subject, da waye yake koyar da wani subject, duka muna da wannan. Saboda haka da muka samu wannan, shi yasa muka fitar da policy. Na farko dai muka ga cewa haɗa makarantun nan da malamai zai yi wahala, so sai muka kawo harkar technology a cikin ilimi din. Muka yi ilancin wani abu da ake kira Jigawa Compete, wanda yake wannan zai ba mu damar malamai a sa masa kayan lesson plan da sauran duka abin da ake so a koyar a cikin na'ura, sannan a gudanar da karatu. Wannan ya taimaka mana kwarai da gaske.
Na'am. To bari mu je ga tambaya ta gaba da za mu yi wa gwamnan jihar Kebbi. Wato wani rahoto da cibiyar The Cable Index ta fitar ya nuna cewa jihar Kebbi kamar ita ce kan gaba wajen adadin ɗalibai yara waɗanda ba sa zuwa makaranta, wanda jihar Kebbi tana da kashi 67.6, wanda ya nuna cewa kusan daga cikin kowane yaro 10 a jihar Kebbi yaro 7 ba sa zuwa makaranta. Shin wannan anya bai ta muku da hankali ba kuwa?
To wannan sakamakon da aka fi suwa mu dai ba mu yarda da ba gaskiya ba ne, saboda kun yi ba, saboda mu ne aikin Kebbi, mu muka san abin da ke faruwa a cikin Kebbi. kuma na zo a matsayin na malamin makaranta ba ma malamin makaranta professional teacher wanda yake na aje aiki na zo na shiga siyasa a matsayin na shugaban kungiyar malaman makaranta for primary da secondary school ta Najeriya saboda haka na san census bakin gurguru ba wai manajer kiri ba na Najeriya baki daya to waɗannan da suka zo suka yi shi na ganshi tun ina Najeriya na kuma da stakeholders ina mun zauna mun duba mun ga cewa dai wani ra'ayi ne kawai aka sa wurin wannan abun ga su ko da muka zo mun san sha'anin ilimi yana da wahala sosai kuma dole ne gwamnati ta tsaya ta tabbatar da cewa ta fito da hanyoyi wanda ilimin zai inganta bayan na zo ni kenan na sa committee an sampling din makarantun wasu na je da kaina naga abin da duk ba maganar malamai magana a samu a gyara infrastructure idan aka yi gine-gine makarantun nan da amma aka gyaggyara su sannan maganar malamai ta zo bayan na zo na ƙara shekara biyar saboda naga malamai suna yawan aje aiki ritaya bisa ga jadawali wanda na bi ina president da gwamnati tarayya a ƙara malaman makaranta shekaru biyar kamar da aka ƙara malaman university da college of education so na zo na yi signing wannan doka into law don mu yi retainer ne malamai committee na yanzu ana beta malamai waɗanda suke da suka karanci education discipline nasu muna kokari mu tabbatar da cewa mun fito da hanyoyin da za a yi recruiting da malamai amma yanzu abin da muke yi gwamnati za a kashe mako don kuɗi ne domin gyaran makarantun ne da kuma samu su kayan
yanzu da aka fitar da wannan rahoton za ku aje shi ne gefe ko ku akwai wani abu da za ku yi akan shi
eh akwai abin da za mu yi don na sa committee na ce a duba wannan report ɗin da aka fito da shi na manni ina da belief ɗin cewa ba gaskiya ba ne saboda na san gwamnan da na gada ya yi kokari kan sha'anin ilimi sannan kuma ya yi kokari kan sha'anin yara da ba su zuwa makaranta to saboda haka mun zo mun dora mun sa committee yana nan yana aiki kuma gwamnatin mu ta fito da hanyoyi wanda za a rage ba jihar da ba ta da out of school children wannan ba za a hana shi ba ba saboda ko yin saboda irin waɗannan islamic schools da a gare mu so ana yawan almajirai haka da sauransu in ba an zo an fito da hanyoyin da ya kamata ba domin a rage wannan ba za a iya kashe shi ba so gwamnati ta fito yanzu muna building din makarantun ne wanda za a yi western education da kuma islamic education
na'am mataimakin gwamnan jihar Sokoto engineer Idris Gode kwanan nan mai bayar shugaban kasa shawara kan lamuran tsaro na hore baɗu ya ziyarci Sokoto inda a cikin jawabin da ya yi ya bayyana cewa an sami wato kyakkyawan nasara ko kuma shi adan nan za a ce nasara a bangaren sha'anin tsaro inda har yake bayyana cewa babu sauran wani mutum da ke hannun ɗan bindiga sai dai a daidai lokacin da yake wannan jawabin rahotanni sun bayyana cewa an kai hari a wasu garuruwa kamar Gada da kuma wasu garuruwa na gabashin Sokoto inda nan ne yankin da aka fito shin ya suka yi ba a ji gwamnati kamar da rahotanni suka bayyana ko ziyarar da ya kai a farar gwamnatin jiha ya maimaita waɗannan kalamai amma ba a ji kamar an ɗan musanya ba haka gwamnonin da duk lamarin ya shafa ba a ji sun musanya ba shin haka na nufin kun amince kun yarda da abin da ya faɗa kenan ko yarda kalamin cewa an samu nasara 100% a kan sha'anin tsaro.
Alhamdulillah mutuna abinda bayanin da bai ba shugaban kasa shawara ya yi a kan sha'anin tsaron Najeriya ya yi na hori baɗo a Sokoto akwai fannin da ya ɗauke shi wanda mutane ya kamata su dubi ta fannin da ya ɗauke wannan maganar akwai kuma wani fanni wanda su mutane suke kallo akwai group wanda mutane ne aka kama su kamar irin almajirin da aka kama daga gadar local government wanda suna da yawa kamar irin mutanen da a yan makaranta da aka ɗauka daga jihar Kaduna aka ɓullo da su har zuwa jihar Zamfara da kuma wasu irin yan matan gusau da sauransu a hakika da gaskiya shi mai ba shugaban kasa shawara mu muna aiki da shi a matsayinmu na shugabannin jihohinmu wanda mukan yi maganganu muka tattauna da shi
da waɗannan bayanai na mataimakin gwamnan jihar Sokoto injiniya Idris Gobir za mu dakata a yau idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Murtala Faruk Sanyinna wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wamayi Mandulu wacce ta daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya.